soya ku ɗan uwana musulmai masu sauraron mu. Baka mu da sake saduwa a wannan majalisi mai albarka. Inda za mu ci gaba da muku daga inda muka tsaya bayani akan ɗaukakan silsilar nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inda mun kawo muku hadisai da suka zo a cikin bidaya wannan haya. A game da cewa ɗaukakan nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan bayan ka mu'awaki bayani ba lokacin muku za mu kawo muku su ma hadisai a cikin dalailin nubuwa wanda lokaci ya halin shi ba mu ƙawaki bayani a kai ba mu kawo hadisan ba. To a yau za mu kawo wannan hadisan kuma mu ci gaba daga inda muka tsaya a karatunmu na jiya insha Allah. To haƙiƙa hadisai sun zo a cikin dalailin nubuwa. Cewa mene mai dalailin nubuwa wanda ya buta Imam Bayhaqi da ya buta dalailin nubuwa ya kawo cewa mene an kabo daga wasilat bin asqai cewa mene inna Allah azza wa jalla istafa bani kinana min bani isma'il wattafa min bani isma'il bani kinana wattafa min bani kinana bani hashim quraish wattafa min quraish bani hashim wattafani min bani hashim cewa mene haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala istafa bani kinana min bani isma'il Allah ya zaɓi bani kinana daga cikin bani isma'il a cikin bani kinana ma Allah sai ya zaɓi quraish a cikin quraish ma sai Allah ya zaɓi bani hashim a cikin su ma bani hashim ɗin manzon Allah ya wattafa ni min bani hashim sai Allah ya zaɓi manzon Allah a cikin wannan bani hashim ɗin Allah sai ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su. Bayan haka hadisi ya ƙara zuwa a ita wannan dai dalailin nubuwa ɗin wanda Imam Bayhaqi ya rubuta ta cewa mene hadisi yazo daga Muhammad bin Ali cewa mene to inna Allah azza wa jalla ikhtara faktara al-arab summa ikhtara minhum bani hashim summa ikhtarani min bani hashim cewa mene inna Allah azza wa jalla ikhtara faktara al-arab ika Allah subhanahu wa ta'ala yayi zabi to wannan zabin nashi fuftar al-arabci Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi al-araba wannan zabin nashi sana a cikin zabin na nashi su muktara min quraisha sai Allah ya zabi quraisha a cikin laraba wannan wanda su ma a cikin laraba wannan su muktara min banu hashim a cikin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi banu hashim su muktara ni min bani hashim sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi manzon Allah da su daga cikin wayannan banu hashim na inji malam Muhammad bin Ali inji wani inji Imam Bayhaqi wanda ya buce dalailin nubuwa wannan kuma ya kasance sahihu Muslim ya waito wannan hadisin sai na baka hadisi ya ƙara zuwa ai to wannan dalailin nubuwa din dan Abdullahi bin Abbas cewa mene haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance ya kasa halittu zuwa gida biyu cewa mene akwai ashabul yamin akwai kuma ashabul shimal a cikin wayannan gasuwan halittun to ashabul yamin su ne yan dama wanda suka imanta Allah yan aljanna su kuma ashabul shimal su ne yan hawa wanda suka gafuke da Allah subhanahu wa ta'ala yan da kenan wanda har suka mutu basu musulunta ba to wanda ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mene manzon Allah bai ce yana cikin wayannan ashabul yamin din yan dama wanda suka imanta Allah yan aljanna kenan kai manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam ya ce mene ana khairu ashabul yamin ni ne mabibicin wayannan ayan ashabul yamin din to manzon Allah ya ce na fi kowa a cikin wayannan ashabul yamin din to sannan ba haka a cikin su wayannan ashabul yamin din Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ƙara kasa su su ma din misali mene akwai sabiquna wanda suka wuce kowa suka riga suka tsira duk da yan aljanna amma sun wuce kowa su to na aya a cikin sabiquna din ko kuma wani kashi wani gabo yake to manzon Allah fa yana cikin wani wayannan sabiquna wanda suka gaya suka tsere sun riga sun tsira manzon Allah shi yana cikin su kai manzon Allah ma ya ce mene wa ana khairu sabiquna ni mafi fiyayyen wayannan wanda suka tsere suka riga suka tsira sun kubuta to manzon Allah ya ce su ya ma fi su inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sannan a cikin su wa'annan sahibunin da muka ji, a cikin su sai Allah subhanahu wata'ala aka samu mene wa'anda su ne mafi kusanta da Allah, amma a wucewan su wuce kowa kuma su ne mafi kusanta da Allah. Shine fadan Allah subhanahu wata'ala cewa mene inna akhzamukum inda Allahi ataqakum, lalle mafi girman ku a wajen Allah Ubangiji shine mafi tsoron Allah ku. Kidan nan ne fa manzon Allah ya kasance shi ma yana cikin wannan mene mafi tsoron Allah. Manzon Allah yana cikin masu tsoron Allah mene wanda suke Allah subhanahu wa ta'ala faɗin su cewa mene inda Allah ya taqakum. Kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mene wa ana atqawul al-adam, ni ne mafi tsoron dukkanin kowane dan adam. Ma kake manzon Allah ya ce, manzon Allah ya ce kuma wala fara ba alfari nake ba. Sannan a cikin su wa'annan mafi tsoron Allah, to sai Allah ya kasa su kajili gida-gida, ɓali baiti-baiti-baiti. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani baiti, wasu ahli baiti ne. To fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da cikin ahli baitin wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake su daga zunubi. Kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa mene innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathira. Misalai da yukum tathira, Allah ya tsarkake ku tsarkakewa. To wannan ahli baitin da Allah ya ce zai tsarkake su tsarkakewa, to manzon Allah yana cikin wannan ahli bait. To fa da wannan ne manzon Allah ya ce mene, manzon Allah ya ce to ni da ahli baitina an tsarkake mu daga zunubi, dukkanin kowane zunubi an tsarkake mu daga shi. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sannan ba mun ji cewa hadisin da ya zo daga Abdullahi bin Abbas, kuma shi ma wannan ya kasance sai wa musulmi ya goyito wannan hadisi, kuma dai ya zo ne a cikin ita wannan dala'ilin nubuwa nan na Imam Baihaqi. Sannan ba haka hadisi ya zo daga Harith bin Hisham, ya goyito cewa ita labari ya zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mene lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance da bayan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa hakika su da cikin ƴan garin Makka sun kasance idan za su ga wato za ka ga garin Madina suna dangana kansu da to wasu ma ai suna cikin iyalan gidan manzon Allah, kuma suna cikin ai dangin manzon Allah na sabon manzon Allah. To amma a kake da su ma suna nufin cewa suna cikin wai Banu Hashim, wannan kuma ba su da cikin Banu Hashim din nan, kai sun dan faɗa ne dan su kubutar da kansu. Na ga wa manzon Allah labari, manzon Allah ce ya zo ne suke dangana kansu cewa su ma suna cikin al suna da zuyan su ma na subana cewa suna cikin Banu Hashim. Manzon Allah ce inna ma kana yaqulu zalika Abbas wa Abu Sufyan bin Harb ya qarimul Madina. Cewa mene hakika na so wanda suke cewa haka, iko wanda suke cewa haka shine Abbas da kuma Abu Sufyan bin Harb, yanzu gabato zuwa ga garin Madina to su dinga dangana kansu cewa su wai ai su ma suna cikin wai dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kun ga mene sun koga dangin sun koma zuwa wannan dangin. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to mun ba za mu taɓa koga dangin ba, mu ba ko mu shaga wasu dangin ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Ba mu ta'a ba, za mu tsaya ne a dangin inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da wannan ne fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai, ya tara jama'a, ya ce a tara jama'a domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuɗa ba, cewa domin su ba su taɓa koga dangin su ba. To da wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mene ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Mawla bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahad bin Nadab bin Kinana bin Mudawqata bin Ilyas bin Ilyas bin Madar bin Nazar. Anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dakata. Sannan kuma amma a wani hadisin ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karke zuwa ina bin Nazar bin Mu'add bin Adnan. To wannan shine abin da ya kasance manzon Allah ya faɗo tun daga Abdullahi zuwa ga Nazar. Amma a ta waya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗo har zuwa ga mini har zuwa ga Mu'adh bin Adnan shine wanda ya inganta babu sabanin malamai amma shi kuma tun daga bayan Adnan har zuwa ga Annabi Adam malamai sun yi sabani to amma dai wanda ya zo a cikin ita da ra'ayin nubuwa shine wanda idan muka zo aka karatu mun ba zan bayani akan shi amma yanzu saboda karancin lokaci za mu tsaya anan fatan Allah ya kara mana fahimta da ganewa Allah ya saka mu ayyam da alkhairi Allah ya saka mu malamam da alkhairi inda ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma nas'aluka aljanna sallu ala nabiyil mursal alkarim sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم